رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد.
كتاب حلية طالب العلم لتافين والنفر معلم بكر بن عبد الله ابو زيد دكما شرحهم ببن معلم شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وانا كما شين درسينا 82
درسي ده غباتا منكرن تغباتا 40 المناظرة بلا ممارات ma'ana tattaunawa ta ilimi ba tattaunawa ta musu da jayayya ba. Lalle malam yace kai hattara yana jan kunninka a matsayinka na dalibin ilimi da jayayya da musu a addini ko a ilimi, domin wannan azaba ce ba ni'ima bace nikima ce. Amma tattaunawa wajen neman gaskiya wannan ni'ima ce, domin almunazaratul haqqa wato tattaunawa ta gaskiya a ilimi wato shine tattaunawa da ake kokarin bayyanar da gaskiya akan ƙarya, ake kokarin gane zance mafi rinjaye da wanda aka rinjaya, kuma ita ce wanda aka gina ta akan yi wa juna nasiha da hakuri da kuma yada ilimi. Wannan ita ce gabar da muka tsaya. Qalil muallif rahimahullah, amma al-mumaratu fil muhawarati wal munadharat, amma kaga al-mumarati ja'in ja da musu, fil muhawarat a cikin tattaunawa, wal munadharat da kuma munadhara, fa innaha tahajjujun wa riya'un, to lalle wannan tahajjujun musu ne, wa riya'un kuma riyace, wa laghatun kuma kuskure ce, wa kibriya kuma girman kai, wa mugalabatun da kuma neman galaba akan abokin tattaunawa, ba neman galaba akan gaskiya ba, ba neman gaskiya ta galaba ba, wa mira'un kuma jayayya ce, wa iktiyanun taqama ce, wa shahna'un gaba ce, wa mujaratun lissufaha da kuma kokarin gamsar da wawayen mutane, fa hazarha dalibin ilimi kai hattara da irin wannan tattaunawar, da tattaunawar da ta kunshi waɗannan sufofi ba tattaunawa bace da dalibin ilimi ya kamata ya bata lokaci wajen yin ta. Wa hazar fa'ilaha, ka kiyaye mai yin ta, wanda bunubuni sai ce ya gayyaci kowa ya zuwa ya muqabala, ya zo a tattauna ai kaza. Wannan indik tattaunawar ta kunshi waɗannan sufofin, ka guje ta, ka zauna ka yi karatu, ka yi nazari, ko ka shiga ka karantar da jama'a, wannan ya fi alkhairi. Tuslimu min al-ma'asim, in kai haka zaka kubutar da kanka daga fadawa zunubi, wa hatikil maharim, zaka kubutar daga keta alfarma, wa a'rid, ka bujire irin wannan tattaunawa, taslam sai ka kukuta, wa takbuta al-ma'athani wal-magram, sannan zaka nisanci saban Allah da kuma asara. Qala al-allama as-su'idi rahimahullah, al-hadhar al-hadhara min at-ta'assuf lil aqwali wal-qa'ili. Wato al-allama as-su'idi yake cewa dalibin ilimi hattara min at-ta'assuf, game da yin ta'assufanci tsanani da ra'ayin riqaulin aqwan ga wasu maganganu wal qa'ili da masu maganganun, wa huwa an yaj'al al-qasda min al-munazara, shine in an zo tattaunawa mutum ya zama manufarsa ta wannan munazara din, wal mubahatha nasrul qaul alladhi qalahu, kawai diya tattaro hujjoji ne kawai dan ya kare ra'ayi ko qaulin da ya fada, ba wai ya zo bane dan kawo na kan kawo in qaulin ka ya funa wai aje na, a'a ya zo ne kawai duk yanda za a yi qaulin sai zama to yayi nasara, aw qalahu man yu'addimuhu, ko kuma maganar wanda yake girmamawa yake so ta yi galaba, fa inna ta'assuba muzhibun lil ikhlas, kaga wannan ta'assubancin, ta'assubancin nan yana tafiyar da ikhlasi, muzilun li bahajatil ilm, yana tafiyar da kwarjini da martaba ta ilimi, sannan
mu'min lil haqa'iq yana makantar da mutum daga gane gaskiya fatihu babil hikm yana bude kofar kullata wal khisam addar da husuma mai cutarwa kama annal insafa kaman yanda ka san adalci huwa zinatul ilmi shine adan ilmi adalci wannan shine adan ilmi ba ko da gaskiya ko ba gaskiya ko yaya lalle sai ra'ayinka yayi nasara ba haka ake tattaunawa da sanda kazo fagen tattaunawa dauki cewa kai ma baka yadda da akan gaskiya kake ba amma dai zaka kawo dalilai da hujjojinka da abokin tattaunawarka har sai in ya gaza gamsar da kai da dalilai ya nuna dalilanka su ne mafiya karfi to sannan dan baka san me yazo da shi ba kana iya fahimtar abu bisa kuskure kana iya ganin ka gane ashe baka gane ba to in an zo tattaunawar akai wato ardul adilla kowa ya bujiro da hujjojinsa da dalilan to anan gaskiya take iya bayyana da kanta da haka insafi adalci huwa zinatul ilm shine adan ilm wa unwanul ikhlas shine alamar ikhlasi insaf adalci shine alamar mutum ilimin sa akwai ikhlasi wan nusihi kuma shine alamar nasiha wal falahi da rabauta shi yasa Sheikh Uthaymeen a cikin sharhi yake cewa la shakka annal munazara ko shakka babu munazara shahadun lil afham gaskiya tana kaifafa fahimta eh lalle ko shakka babu munazara tana da irin nata amfanin in kana munazara za ka ga ka goge tana kaifafa ma fahimta tana ƙara buɗa ma kwakwalwa da ƙara zurfafa wajen bincike fal munazara to kaga munazara wal munaqashatu da munaqasha tattaunawa tashhadul faham tana kaifafa fahimta wato din insana kudura takan bawo mutum dama alal mujadala akan ja'in jadan kare gaskiya wal mujadalatu bil haqqi ka kuma yi jayayya dan ka kare gaskiya ma'murin biya wannan abu ne da an yi umarni da kai kama qala Allahu ta'ala udu ila sabili rabbika bil hikma kai kira zuwa tafarkin ubangijinka da hikima wal mau'izatil hasana da gargadi ko wa'azi mai kyau wajadilhum in ka tashi tattauna da su kai mujadala da su billati hi ahsan ta hanyar da tafi kyau bai za ta marramin insanu alal munazara shi sa idan mutum ya goge da munazara wal mujadala mutum ya goge da azo a buga ya kada wato ya kada ƙarya akan wato ya daukaka gaskiya to duk wanda ya goge akan mujadala hasala ala khairin kathirin zai samu alheri mai tarin yawa wa kam min insani jadala bil batil ai akwai mutumin da ya goge ya kware wajen yin mujadala wajen kare ƙarya kagalaba sahibal haqqi sai kuma yazo su kara da mai gaskiya sai ka da mai gaskiyar ba wani abu bane ya ka da mai gaskiyar saboda rashin kwarewa a iya tattaunawa da munazara kana da gaskiyar amma shi saboda yau rubuma yayi a can yayi a can ya tattauna da su wani ya tattauna da wani wannan yana ba shi gogewa to saboda haka kana da gaskiyar in baka da irin wannan sai wanda yake kan ƙarya yazo ya danne kai galaba akan ka ba dan yafi ka gaskiya ba sai dan yafi ka iya mujadala fagalaba sahiba sahibal haqq ma naqulu yanzu kaga anan ba za mu ce gulibal haqq an fi karfin gaskiya ba sai dai mu ce guliba sahibul haqq an fi karfin mai gaskiya wanda yake rike da gaskiyar kash ya gaza kare gaskiya yanzu an yi galaba a kansa ba akan gaskiyar ba li'adam qudratihi 'ala al-mujadala kuma ba wani abu ne ya jawo rashin kwarewarsa da ikon sa ne akan iya tattaunawa da mujadala shi yasa suka ce in ba ka da wannan ilimin da kwarewar ko wani ya bi ya ce kan ka fahimci gogagge ne an yi a guri kaza da shi ana yawan yi da shi a gidan rediyo ana yi da shi a kaza kai ba ka da wannan gogewar kakka ya duk kara dan karka zo ka ji kunya dan ita gaskiya ba ta ji kunya ba in ka kasa fito da ita gobe wani zai iya fito da ita amma kai din karka zo kuma a dinga ganin kai ma ashe duk babacin da kake ba akan gaskiya kake ba na fata an gane lakinnal mujadalata naw'an sai dai ita mujadala nau'i biyu ce mujadalatu mumarati wato akwai mujadala wanda take tattaunawa wanda take ta musu yumari bizalika sufaha kawai mutum yana so ya gamsar ya kuma burge wawayen mutane wa yujariya al ulama kuma ya ja da malamai shi ma ya shiga rukuni a dinga ce ai da malamin wani sai kara a dauka kamar karansa ya kai tsaiko wa yuridu kai irin wannan
yana so ne an yanta sirra kaulahu ko ana ha maza ko ana ha mata sai ya kare ra'ayinsa ko sai ya kare maganarsa fa hadhihi mazlumatun wannan tattaunawar a bazzarki ce karka yadda ka bata lokacinka akan ta wa sani ta biyu mujadalatu li ithbatil haqq tattaunawa dan tabbatar da gaskiya wa in kana alai fa hadhihi mahmuda in ya kasance akan gaskiya yake to wannan tattaunawa ce a bar yabo ma'amurun biha kuma an yi umarni da irin wannan tattaunawa wa alamatul mujadalatil haqqa alamar tattaunawa ta gaskiya annal insana ana gane ta ne ta yanda in mutun idza bada lahul haqqu in gaskiya ta bayyana a gare shi iqna'a yakan gamsu ya karbe ta in aka zo sai ya fahimci ashe ga hujjoji burjik ga littafai duk an yi maganganu akan kaza a shi ne ilimin sa bai je gurin ba da haka an fi shi gaskiya sai ya aje ra'ayinsa sai ya karba wa alamin rujua kuma ba wai kawai ai a cikin daki dan bidiyon da aka yi ce da Allah boye kar a fito da shi a wannan ba mai neman gaskiya bane an yi mujadalar to shikenan kar ya ce da Allah wannan ba sai an yaya ta ba ba sai a fito da ita social media da duk inda ake yada cewa eh na janye shine wa alamin rujua ya bayyana da janyewarsa kar ya ce to na gamsu to kuma ka ce ka akan kuskure kake tunda ka ji mutane da yawa ya ce a shi ba zai faɗa ba to ba gaskiya yake ne ba kamata yayi ya bayyana ya tara magoya bayan sai ce ra'ayi kaza da nake kai ba akan daidai nake ba kamar yanda irin su Abul Hasan an gane ko Abul Hasan irin abin da yake ya shiga cikin Mu'tazila da ya fice yaya ta cewa ba daidai bane baya Mu'tazilanci haka da ya shiga cikin Ash'ariyya haka shi ma ya sake bayyanarwa cewa Ash'ariyya ya rungume mazhabin Ahlus Sunnati wal Jama'a ya rungume mazhabin su Imam Ahmad Imam Al-Bukhari da sauransu to haka ake in ka tara magoya baya ka ja su akan wata fahimta ta kuskure in dai Allah ka nufa to duk sanda ka gano ba akan daidai kake wa tara su ka ga musu to fanni na janye daga wannan tafiyar ta mu in za ku bina janye wanda ne mu haɗe da su wani duk da da muna adawa da su to shikenan kuma wala ku yadda ba ni kam na bi su sai kowa ya kama gaban sa dan an tarwatse wannan baka yi asara ba amma kai ta jan mutane a baibai ka fahimci ba kan gaskiya ba amma wa'annan mutanen da ka tara kake ta wahal da su kake suke ta hidimta maka suke ta kashe maka kuɗi kake ta wawantar da tunanin su kai ta tafiya a haka wannan kai dan uwan shedan ne kai Allah ya kiyaye dan haka mutum sai ya bayyanar a baro-baro wa a'lamar rujua ya shelanta janyewarsa amma mujadalatul ladhi yuridu al-intisara li nafsihi amma dukkan tattaunawa da zaka mutum so yake ya ba kansa kariya so yake taimaki kansa fatajiduhu to irin wannan ne zaka same shi law banal haqq ko gaskiya ce ta bayyana wa kana zahirul haqq kuma zahirin gaskiya ma akasimi yana tare da abokin tattaunawarsa yuridu iradatin zaka yana ta kakkawo wasu san zuciya kala kala to ai kaza ai kaza yaqulu tayyib sai ce to haka ne law qala qa'ilun to yanzu in kuma mutum yace kaza fa thumma idza ujiba in aka bashi amsa qala sai kuma ta walau qala qa'ilun to in kuma da wani kuma zai ce kaza fa thumma idza ujiba in aka kuma bashi amsa qala sai ce walau qala qa'ilun ko da wani mutum zai ce kaza sai ga thumma takunu silsilatul lamun ta'ala walau qala qa'ilun in sai ta zama wani series da bata da karshe karshe zaka ji kawai kai ka gaji saboda an abu ya koma falsafa an gane ku saboda wannan idan wani ya ce kaza fa idan in ka bashi amsa sai kuma ta to in kuma wani ya zo ya ce kaza fa sai ga abun wani series ne wata silsila ce da babu karshen ta an gane to wannan gaskiya abubuwa ne wanda ya kamata a lura da su game da abin da ya shafi tattaunawa irin ta ilimi lokaci yayi ko sai mu tsaya a wannan gabar abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun cikin harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik